ask you lots of questions about what
you can stop me and ask me questions and stuff too.
I have some hints that come in.
But you just can't laugh.
That's all. Please, not funny?
Don't laugh. Huh? No, at me.
Oh.
Gaba chawata. Na farko, inasan mukabia bia nen aikin wako kin swahili da aikin wako kin hausa. Sa anan, zankara tu wani wako kin hausa da swahili. Bayan da haka, zamu iya guadasu. Zamu iya guadasu.
Nene guadasu.
Nene guada. Ga wana nga wana.
Compare.
Guada.
Guada.
Yeah.
Okay, so Nagu. Yeah. Mutan in Swahili, suna zona chikin Africa tagaras. Musaman, Kenya da Tanzania. Kamar ilman hasa, ilman Swahili yana musamunchi.
When Jerry bat bat, you do this.
Ilmine Makarantan Hausa, Gona Hausa, da. Bokak in house.
Okay, so I got him.
Al-Ada.
Al-Ada?
Ilmi.
Ilmi.
Ilmi. Bamfind.
Ilmine Abubua Hausawa Sun.
Sunuda abubua a chicken kai.
Eh.
Akan abubuan hausa.
Eh.
To.
Oh,
ilmin hausa kamar al ada. Al adu. Koba hakaba? Al adu kungan?
Al adu.
Al adu. Al adu. Al adu. What to munada al adun awe da al adun haifua da al adun logachin mutu da al adun logachin jariri kungani al adun adinchi kagani abin da akayi kulum 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 kagani
abin da
Akayi kulum kulum kulum. Muna anan kasar Amerika muna da al adun kamar graduation party ko wedding reception ko a kasar hausawa lovachin suna naming ceremony al adun.
Ama bakiche al adu ba.
I ama tache tache ilmin hausawa. Ilmi akan al adun hausawa.
Kamar ilmin hausa ilmin swahili yana musumunchi. I can walk up in Swahili, suna chewa da ilmin Swahili. Mara sa'a, a kin walk up in Swahili, basu samu, kasa van kune ba.
A'a. Kasa. Takata. Muji. Ahankali. Ahankali. Audu kachi duka. Saka kasara wana. So kafara, kasa. Ki. Gafarachi. Kisake fara.
Saka fara.
Mada.
Kamar ilmin hausa, ilmin swahili yana musumunchi. Aikin wakukin swahili, suna chewa da ilmin swahili.
Suna chewa
da ilmin swahili.
Duktaya ne da ilmin swahili?
Ilmin hausa? Baghdad.
Mm. Menene maana chewa ana?
I can walk up in Swahili, so my chewa da ilm in Swahili.
Za ache wa koki kamar yada za ache wa koki. Acha? Za ache, za a. Za a yi wa koki akasar Swahili, masu Swahili, kamar yada za a yi su akasar Hausawa?
Wa cooking Hausa, sumache wa yumen Hausa. Ama wa cooking Swahili, sumache wa yumen Swahili.
So, menene sumache wa, what do you mean by chewa?
It kind of says, that the poetry says what the culture is.
Okay. Kina sokiche wa cooking Swahili sun nuna.
Oh, sun nuna.
Yeah.
Nuna.
Zan nuna maka.
Okay,
Zan nuna maka alami.
Nuna?
Zan nuna maka litafi.
Zan nuna.
Kemwa.
Kemwa.
Kiri. Madala, hakane, to show.
So, I came up cooking Swahili, sunan nuna da ilmu Swahili.
Sunan nuna wa.
Nuna wa.
You could say sun nuna.
Mara sa'a, I came up cooking Swahili.
Mara sa'a. Kamara masali.
Hapana. Kiswahili. Marasa'a ne ba kunun kunun kunun. Ama.
Lokuchi lokuchi?
Lokuchi lokuchi.
Okay.
My god. Ne kiswahili.
Aha.
Hapana dukdaya a'a.
Ah.
Marasa'a aiki mwako kin Swahili basu samu kasa wan kuneba. Kasa wan kuneba?
A'a.
Ta? Mutanen dunya basu sani wako kin Swahili ba.
Ama. Kisaki pada.
I came up cooking Swahili basu samu kasawa kunema.
Basu samu
kasawan kuneba.
Kunene kasawan.
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 I can walk up in Swahili, basu samu kasawan kuneba.
Basu samu duka kuneba. Haka?
Duka kune? Menene kasawan?
Tache duka.
Duka. Duka. Duka.
Duka.
Duka.
Koba hakaba?
Kasawan kuneba. No.
Children. Sanu. Dice kinede kinede hak uriko. Kinede hak uri.
Tanada. Bamban words.
Manyan
kalmomi. Manyan
hak uri.
Nils
Skinner has that Kasuan Kune means attention.
You know, by people around the world that haven't got attention. That's what I'm not just saying.
Oh, I thought you meant something.
Maybe there's a better way to
it's
say
it. It's better to simply say, I've never heard this. Yeah.
It sounded so nice. Kasuan Kune.
Well, the other thing you can say is Lura or Kulawa. So Allah, either take it out of the bag.
Stop passing it.
You can say Lura, but see, this is part of why we're doing this, so that you can see that this is what I was just talking about. Things being too complicated, you have to learn to break them down to a Hausa way of putting sentences together. Which is different than we do. No, that's fine. And what would be easier to say, what would be more Hausa to say, at this point, would be something like Mutanen Dunia Basusani Wakokin Masu Swahili Ba.
Sunya Wakokin.
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 Ko Dylan Thomas,
hey, walk, yeah,
Ko Duran Duran,
Jack,
Ko Madonna, Dukansu, Suni Yuak Oki, poem or song or music, Madala, Mutan in Dunia, Basun Lura, they haven't noticed.
Mutan in Dunia.
Basun Lura, Wak Oki, Wak Oki in Swahili Ba.
Swahili Ba?
Ba,
Ba.
Ba. So, kisake fada, and we'll stop giving you grief.
Aikin wako kin Swahili, suna nuna wa da inmin Swahili. Mara sa'a, mutanen dunya, basu lura, wako kin Swahili ba.
Basu lura, ba tuku na.
Asu, tuku na.
Okay.
Adala. Akwe irin hudu aikin wako kin Swahili. Tafor koche wako kin koyar. Wanan irin tena yabo ala da Mohammed. Wanan irin taba da tatsunia suna da sopofen.
Kugani yabo?
Nene
yabo.
Ki
yabo?
Sarki?
Yabo.
Na yabo sarki.
Okay,
tell me. Oh, yabo,
yeah. Ala da Mohammed?
Kisake fada.
Akwe irin hudu aikin wako kin Swahili. Tafor koche wako kin koyar.
Gafara.
Eh?
Kisa.
Sake fada.
Kisake fada.
Tafor koche.
Mene tafor.
Tafarko.
Ah.
Tafarko.
Eh? Wako kin koyar. Eh? Wanan irin tena yabo ala da Mohammed.
When he irin daban.
Daban?
A different kind. When he irin daban. Kinche.
Wako kin koyar. Tena. Tena, wako kin yabo ala da Muhammad.
Kinche kaba.
When an irin. Tabada tatsunia.
Wani iri daban.
Wana iri daban. Oh, okay.
another kind.
Daban.
I'm putting words in your mouth.
This
kind.
Irin wan nan. Tabada tatunia suna dat sofofin.
Sofofin tatunia.
Sofofin tatunia.
Veneni sofofin tatunia.
Kingali
tatunia. Tatsunia? Meneni Tatsunia?
Tatsunia ne...
Kinga ni Tatsunia? Akanjara bawa akwe Tatsunia? Ki? Kwat yi yu...
Oh, one tsun kwa di biu. Da 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 da. Ne Tatsunia.
Why didn't I just say that in English in the first place, right? She came back? Would she go back?
When she got
Tafara chikin lokachinda shikara devin shatakwas. Galiban wadinan wakoki suna dadogo. Suna.
Dodo?
Dogo.
Suna chewa. Suna chewa tarihi da yakin adani.
Suna da.
No.
La barin, suna de
tarihi?
Suna de la barin tarihi.
Tarihi.
Sarakuna. Sarki? Sarakuna.
Sarakuna.
Tarihi? Hagani Tari? La Barin Mutani. Tunda. Kagani da.
Shikaru wachan.
Top.
Nagani mutanen.
Tunda.
Najarin.
Labaran.
Mutanen.
Nagani.
Wanan tarihi akan kanoni.
Nagani.
Tun.
Nagani.
Galiban wadanan wakoki suna da dogo. Suna da labaran tarihi da yakin adini.
Kapa.
Da yakin adini. Yakin ne boga?
Fadi.
Baban Padi?
Baban.
Hakane.
Oh.
Yeah, but Yaki Kamar Korean. Or Vietnam.
Zaka Yaki.
Yaki.
Latin
America.
I'm in Sun Che.
In Kai Marine.
In Kai Marine. Zaka.
So kichiga ga.
Suna da labyrinth tarihi da yakin adini kuma suna yabo mutane masui fa'a.
Mangane ba.
Yaki da fa'a.
Okay.
Labyrinth wa koki suna Bayana chikin jariru daga Kenya da jariru daga Tanzania.
Jariru?
Jariru.
Jariru. Anuna masa.
Jarida.
Jarida, jariru.
Galiban, suna bada amsa.
Gafa, minini Galiban. Wana Galiban?
Galiban. Ni da. Da kai. No, da kai. Ne Galiban da mutanen. Sunazona. Aiki. Ni dakai. Mutane Galiban.
Mugalibane.
Mugalibane. Suna. sono zona tanti
mugalibane da mutanen
sono zona
no
no galibad suna bada amsa abubua kawadne rana suna bada da bani finin chikim jari danka ne shirin jari da
sake fada sake fada
mutanen ya zabi labranin chikim jaridu
inini zabi
na zabi.
Tara zasu tara.
Tara.
Kagani tara ko. Da zabi tutayane.
Mutum na zabi labanin chikin. Jarida. Okay. Ne ma sharin jarida. Okay. Tutayane.
Ma sharin.
Me sharin jarida. Ne mutum.
Okay.
Okay, that should. Suna bada amsa abubua kawad ne rana.
Ne bangani ba. Kadan. Ko kadan.
Suna bada amsa.
Suna bada amsa. Menina amsa.
Akwai tambaya, akwai amsa.
Haba.
Suna bada amsa.
Abubua kawad ne rana.
Oh. Suna bada amsa ko labari.
Labari ya feru rana. La feru.
Labari.
Ya feru.
Oh, wanda ya faru. Suna bada labarin rana. The news of the day.
Like events that happen each day.
Labarin rana.
Labarin. Ba abubua kawadine rana. Suna bada da bani finin jarida ne shirin jarida sa anan akwe kare ka em wakoki
akwe kare
kare ka em wakoki
kade kadan
menene kare kadan.
Kadan kadan?
Kadan kadan.
Kadan kadan.
Kadan
kadan.
Kadan
kadan.
Kadan
kadan. Oh, kade, kade.
Kade, kade da wakoki.
Okay,
to musakeji.
Sa anan, akwe kade kadan wakoki, kade kadan wakoki.
Okay. Akwe wa koki kade kade.
Kade
kade?
Kade kade. Ba, kade kade.
Well, it should come after wa koki.
Oh, wa koki kade kade?
Yeah.
Akwe wa koki kade kade?
Kade kade.
Kade kade. Wadnan basu karaduba haka suna sake karen karen kolane lokachi suna yin karatu. Wadnan basu katatuba haka suna sake karen karen kowane lokacin suna yin karatu.
Suji cikin waka?
Eh.
In basu?
Sa'anan suna yin karatu.
Okay.
Bayan da suji.
Bayan da suji suna karatu. Suna rubutu.
Right. Yawa.
Is it okay to say it this way? No.
Musakeji. Musakeji.
Wannan basu kanatuba haka sunasake karen karen kowane lokachi sunayin kanatu.
Yin karatu is study. For the people.
The poems. Mm. Oh, I do mean karatu then, because the poems haven't been read. I'm getting confused. I meant karatu.
We're confusing.
I was confused. I thought it was somebody doing the reading.
No, no, it's the poems. I'm talking about that the poems haven't been written.
Written.
That, well, haven't yeah. They haven't been read or written. Maybe I should say that.
Okay.
And that some people are writing, or, you know, starting to do it now.
Okay. What you want to say is what you've got there. Wadansu ba are not written. Some are not written.
They're all not written. These kinds, wako ki keren keren, aren't written.
Okay. Wadansu kuma ba karatu bane are not read.
Right.
So, madala.
And then the rest of this is okay?
Haka
suna sake karen karen.
Well, you don't want the haka, then you just say suna yin. Su, you want the poems? That's the poems, right? Su, I'd say something, you don't know the structure for this yet, but say su. Kaden, kaden, ne. They are drummed, right? Or performed in that way.
No, little by little, I meant.
Oh, you do kaden, mean kaden, kaden.
Yeah, I meant that little by little, they're being, people are starting to do that.
Oh, okay. Yoda go be.
Oh, ba kaden, kaden.
No, kaden, kaden, kaden means a little bit.
A little bit by little bit.
But not that way. It's, you want something more like lokachi, lokachi, or yeah, I mean, something like that would be perfect.
Okay. I just thought it was little and that you could repeat it, you know. Then when it was very little.
We do say kaden kaden, that's proper. It means a small part.
Oh, I see.
Or I understand it a little bit.
Mm-hmm. But not that a little bit has been written.
You want to say, Yanzu wadansu wakoki ba arubutu ba. Ama lokachi lokachi. That's not the best way to say, I'd have to think about the best way to say it would be ahankali, a little bit round. Something like that. You have the right idea. And kaden is small, so, I mean, it's a good choice for you to make, but it's just, it's not quite what you want to
really
say. We want to say something like lokachi lokachi or yoda gobe or something like that, and we have to work something out for you to say it.
Okay.
But what you want to say is, they're not written now, but they... That's all right, you go straight to heaven. So will I. But that they, little by little, today and tomorrow,
being
they
right?
are being collected and they're being
Madam. That's what I meant to say.
Madam. Hard enough to say in English. I know I said that. Lokachi is sort of sometimes. It doesn't give a sense of progress.
Increasingly.
Yeah. There's a way to say that, but let's go on.
Okay.
Duke Kaunatar Wakoki Koyoshe Sunada Wakoki Karen Karen.
Renee Duke Kaya.
Kaunata Na Naikana. Naikana.
Kauna or Kauna?
Kauna.
And then in Kauna.
Mache ta Kauna Yara.
Oh ho. In Ana in Mache in Asoka de Yawa Muyi Aure.
Kauna.
So de Yawa. Dagazuchia.
Dagazuchia?
Dagazuchia. From your heart.
Okay.
Dagazuchia. Ana de Zoben Aure. Don Kauna.
Dagazuchia.
Duke Kaunata. Wakoki Kauna.
Weekend vocabulary.
Kaunata Wakoki Ko Wakoki Kaunata.
Okay, you want to kind of kina so kiche mutananda ya wasuna so wakoki. Love
Duke Wakoki. Duke Wakoki irin one man Kaunata Wakoki. Kaunata Wakoki. Bamutane,
akwe kauna chikin wakoki.
Oh, aharshin Swahili.
Akwe
wakoki akan kauna.
Wakoki
akan.
Babu
kauna. Kadang. Kadang. Amabade yawaba.
Mayasa.
Bansani ba watakila hausala sun basu sun wakoki akankanata.
Akankauna
ba.
Dome.
Hausala sun kauna ta sun kauna chi.
Sun kauna.
Sunkana Allah.
Sunfiso Tarihi Da Adini Da Yabo
Sunrubu Tawa Kaki Akan
Kauna
Allah.
Mm-hmm.
Ba Akan
Kauna
Mutan.
Bakyo.
Duke Wakoki Akan Kaunata Koyoshe Sunada Wakoki Kare Kare. Duke Wakoki Akan Kaunata Aharshan Sahil Koyoshe Sunada Wakoki Kare Kare. Wakoki Kare Kare.
Duke Wakoki
Akan Kanata.
Akan Kauna.
Oh, Akan Kauna.
Kauna. Sunada.
Koyoshe Sunada Wakoki Kere Kere.
Sunada, no, read what, oh, you have it. Sunada kade kade a chikinsu. Yeah.
Sunada.
Because you see, what you're saying is all these songs, all these love songs, these love poems have drumming.
Well, they're the kind of, see, when I went through and I said the kinds, then one of the ones that I said was Wakoki Kare Kenen.
Uh-huh.
And so I was just saying that Wakoki Kapauna is...
Uh-huh, then you want to use ne. You say, su wakokin kade kade ne.
Oh, basunada wakoki kade.
Mm-hmm.
Okay.
Su wakoki kade kade
ne.
Koki...
They are. These love songs are dancing songs.
Well,
music.
They're
kade
song poems with music.
Yeah.
Is this so boring?
No.
This shouldn't be so boring.
It's awesome.
No, it's not
boring.
Really interesting.
I just saw her leaning against the wall, and I
read all this stuff about this. This is really interesting.
She's already sat through one of my classes, so she's right for the.
Har shikata darisha tara duk aikin wakokin wakokin hausa kamar aikin wakokin swahili sana
kamar wakoki. You don't need there.
Oh, I don't?
No.
Duke Wakokin hausa?
Yeah.
Art shekara darisha tara duk wakokin hausa kamar wakokin swahili sana
ne.
Suna ne?
Swahili ne.
Oh, Swahili ne. Suna chima koyer da ala. Suna.
Suna.
Suna chima koyer da ala.
Suna da yabon ala.
Suna. Suna koya. Abinda ala yache.
Mm-hmm. Okay. Suna koyon ilmin ala.
Suna koyar.
Koyon.
Koyon.
Ilmin ala.
Koyon. Ilmin. Ilmin ala ba da ala.
Ilmin ala. You've got that linker, so you don't need the da.
Ilmin
ala. Ilmin ala.
Bayanda shekana derisha tera wakokin hausa ba suche. Oh, wait. Ba suche koyan ilminda ala kawe ba.
Mayasa?
You want to say, you don't want that che there.
Oh.
Basu koyon ilmin ala ba.
Ilmin ala kawe ba.
Ima banji ilmin ba. Bangani ilmin ba.
Ilmi? Mene ilmi
ilmi?
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 Imba ku de ilmi bezaku zo yerba. Ilmi.
Ilmi.
Imba ku da kudi ba su zo yerba.
Kaskiyota.
Okay, not yet.
Kudi da ilmi.
In Anada Kudi.
How do you say that? I have not.
Banida.
No, how do you say that? You do. Imri.
아마 그는 그는 순에다 안파는 무슨지
안파는
이내 이내 소로부터 이내 이 전이 안파는 원음
오케이
와코킨 야보 차례다 카룬구나 카룬구나 네 카레 카레
하카네
Wako kinyabo tareda karunguna dukmutene sunasonsu.
Madala.
Wadnan masu wako ki sunatafia dagagri zua gri.
Zua.
Zua.
Gri.
Oh,
gari daya. Zua. Gari.
Daga.
Ukud.
Dagagari
zua. Dagagari zua.
Zua.
Gari.
Gari. Ah.
Daban. Yeah. Zuagari daban. Daban. Yeah. Hey, madala. Okay. Sunason wasa chikin kaswa. Mm-hmm. Sunason manyan masukalo. Masukalo ne muten mutene deawa.
Aha.
Mm-hmm.
Jama'a.
Jama'a.
Jama'a. Mm-hmm. Wakar yabo da roko. Roko ne wako ki kare kare. Mm-hmm. Basu musulunchi ba. Suna Afrika. Ko ko wako kin hausa na zama ninyanzu. Na zama ninyanzu.
Wanan shekara zama ninyanzu.
Okay.
Wanan shekara.
Wanan shekara zama ninyanzu.
Zama ninyanzu.
Zama ninyanzu.
Zama ninyanzu.
Zamani is usually used to mean modern times. Zamani Nyanzu is more specific.
Suna Nuna Abarka Chin Musumunchi.
Abarka Chin.
Abarka Chin the Empanin Kusada?
Abarka Chin.
Abarka?
Okay.
Sa'a.
Sa'a?
Sa'a.
Ah.
Saka?
That's home.
Sa'a.
Can I make it to English? That's not what I thought Albarca meant at all.
Albarca is...
That's what they yell at you when they don't like you. When you've offered them some trivial amount of money.
Well, it's
It means the same
look
thing.
Look what it says. I mean, on al baraka, it says
oh,
God's blessings, baraka, from the Arabic. But it's also what you use to say no sale.
Okay. It means
and there's got to be some semantic right. connection there somewhere. I won't sell it to you, but may God have his give you his blessings instead.
Or you're going to need God's
right, you're going to need God's
just saying, God help you. God help you.
Wadnan Wako ki Suna Magana Masu Muhimai Kamar Sha Anonin Makanantu Ilmi Noma Karurwa Gia. Okay. Wanan Wako ki Suna Magana Masu Muhimai Kamar Masu
Nefarko Wadansu Wadansu Wakoki.
Wadansu Wakoki Sunamagana Masu Muhimai Kamar Sha Anonin Makarantu.
Mm-hmm.
Umen Noma I'm on them, mark it into name. EIA, soon. Sung Che Yaddo, in Zo Makarenta. Domin, Zua Makarenta, in Zua Makarenta, Yada, Sung Che Inni. Eh?
Okay, how can I?
Yusake feda. Odensu.
Wadensu wakoki. Sunamagana masu muhimai kamar.
Sunamagana akan.
Sunamagana akan. Bamasu.
Akan masu muhimai.
Akan masu muhimai. Kamar sha an onin nakamantu. Ilmi noma. Yusuku. Yusuku menene noma.
Oh, she can know.
Noma?
Noma.
Noma. Ansamikaya Lambu. Agona. Anshuka, se. Hua de zo darana zezo se. Hore de ni. Da asamikaya Lambu. Agona. Aiki noma.
Karuwa, che, mache, ta.
Kana sayarua chichinta.
Nina chica.
Vocabulary
chicken? Nina chica. Oh, Nagani.
Mache de Dili. De
Dili. Nina Chica.
Karua?
Aye Kim So Ho.
Karua? Karua, Woto Mache, Wanda Zata, Sayarda Jikinta.
What's her name, Mom?
Zata Che.
Marine Suna So.
Not first hand, but okay. So to speak.
Gia. Misalindaya.
Misali.
Misali Daya.
Hungari Misali.
Misali ma Misali.
Zan nuna muku wani abu. Misali litafi. Ka litafi.
Misali. Misali jaka. Jaka. Misali jaka.
Akwai wani abu takarda misali wannan ko wannan Nunko wannan. Misali wannan takarda ne. Kace mene takarda? O zan nuna maka takarda. Misali wannan. Misali wannan takarda. Misali wannan. Kun gane?
Bani da
ilmi.
Ilmi.
For example.
Okay.
Misali aya wannan wakar hausa na zamanin yanzu ne tana rubutawa shekara sa adu.
Sanu.
Misali aya wannan wakar hausa na zamanin yanzu ne tana rubutawa shekara sa adu.
Sa'adu.
Nene sa'adu.
Mutum.
Mutum.
Ko mutum.
Shekara sa'adu?
Shekarao.
Oh, sunanza ne.
Sunanza
shekarao sa'adu.
Shekarao sa'adu.
Sunanshi. Mutu. Ko sunansu.
Sunanza.
Okay.
Sa.
Sunanshi.
Wanawaka. Kin iya che sa'adu ya rubuta wannan waka ko wannan waka a rubuce daga sa'adu
aha
daga bai okay
daga bai
right. when they put the title of a book they put
daga
the
yeah
title.
I wasn't sure what
daga so and so
I thought maybe wa I didn't know what
yeah
Sunanta che. Waka sunanta che.
Okay.
Waka da gargadi wa iyaye da yaransu. Kamar suna. Bani. Kamar suna aika sumakananta. Waka da gargadi wa iyaye da yaransu. Kamar suna aika su makaranta.
To, mu yi fasara. Ki yi a hankali, kadan-kadan.
Waka da gargadi.
Waka da gargadi. Gargadi.
Karka.
Karka yi wannan, karka yi wannan. Kun gani? To.
Wa iyaye da yaransu.
Iyaye, akwai. Uwa akwai uba akwai yara iyaye
da yaransu kamar suna aika su makaranta
aika ba aiki bane
aika
zan aika litafi can zan aika yaro wa
makaranta.
Za aika wasika.
Sunanta dukyo? Majuyuta. Dukyo?
Sanu hajia. Sanu hajia.
It's gonna fall.
Muchigaba?
Shigaba.
Wananwaka, tena yen ok eri koyar amfanen makaranta. Tena yen ok eri.
Ok eri.
Koyar amfanen makaranta.
Amfanin makaranta. Menene amfanin makaranta? Menene amfanin harshen Hausa? Kaga ni amfani ko?
Kaga ni kinga?
Ina son rubuta wani abu. Ina zan yi amfanin kalami.
Amfanin.
to make you.
I was gonna say she's using her so.
Yeah, oh, ten in infinite.
Tena yen ukari koyar koyar amfani makarenta. Tena garga densu basu manta alaba.
Karasu manta.
Madala.
Karsu?
Karo kada.
Ba.
Instead of ba.
Oh.
Mas.
Karsu.
Let them not.
Tena. Gaga densu karsu manta alaba? Okay. Na juyeta.
Karsu manta ala. No ba at the end.
Oh, wait. Okay. Na juyeta?
Juye?
Kin fasara? Yawa madala.
Zaki fasara.
Na fasara.
Na juyeta?
Na fasara.
Na fasara?
Na fasara.
Na fasara.
Measa na fasara ba.
Na fasarata?
Zan fasarata.
Oh, kina sa za, zan fasara?
No, no, no.
Na, ta fasara. Jia ta fasara.
Okay.
Ta che? Ba yano nya diga hasara ba, se wanda ba kazo makaranta ba. Ni shawarata da gargadina dukyara kunji samara da yamata. Kungwada hakuri da dukufa da baiyaya inkun aika makaranta. Dukwani jen da I yaron ba kome kamazua makaranta ba. Ba kaza menyaro se wanda ba ya zua makaranta ba. Inyaro ba ya tilas imni ba. Wanigata ba ya amfani ba. Dominyo yaro ba ya gata ba. In ba ya aika makaranta. Kada ba kada da kada ba ka da takamar domen kai me no mane one.